الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da yake maimaita mana irin wannan mazaunai wanda ake haduwa dan a karanta diwanin Sheikh radiyallahu anhu kuma mun san diwanin Sheikh radiyallahu anhu manzon Allah ne yana cewa shi'riya awsaful amini fa innaha adimatu kufu'in fa huwa ahmadu yusrihu yace ka san ni waka ta fa gaba dai sufofin manzon Allah ne dan haka idan nace maka waka ta adimatu kufu'in ce ba ta da tamka to ai akwai wata sifa daidai da sifar manzon Allah niko duk waka na diwani na zancen manzon Allah ne sufofin manzon Allah ne dan haka ashe mazauni ne mai albarka mazauni da aka zauna ana ta rera yabon manzon Allah banda mun shehu radiyallahu anhu ya cinye lokacin shiga baki daya duk in kaga lokutan shehu yace to ko dai salati ko yabo ko fa waqti wa sa'ati sarabtu li dhikrihi salatan wa madhan dan haka alhamdulillah mun godewa Allah da ya sanya muna kuma cikin wadanda shehu yake so yana cewa khairu jalisi man yuraddidu dhikrahu uhibbu fatan yashdu bilam dahilatiza to duk wanda ya zama mai yawan maimaita yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yabon na shehu radiyallahu anhu yanzu na aka karanta mana wani baiti ko yace yuzahimu hasanan wa ka'aban yace menene yuzahimu hasanan wa ka'aban limadhikum falaiti ura fi silkihim fa usallifu ni fa ayaban manzon Allah ba takara nake da su alfazazi ko su busiri ba a'a ni yanzu da hasanu da ka'abu nake so in ga muna gogayya yace biyun nan kam na cire musu hula amma ina ma a ce ni ma za a jera na da uku alliance in zama na uku falaiti ura fi silkihim ba usallisu in zama ni ne na uku kaga ba maganan busiri ake ko ko da yake lallai ya yabu busiri kwarai wa ma tarakal busiri qawlan liqa'ilin wa ka'abun wa hasanut tariqi wa hasanul madihi takallamu ya yabu busiri da sosai amma fa yanzu in ana maganan takara yace ni su hasanu nake kallo su ne wanda suka zauna da manzon Allah ba za mu ce Shehu radiyallahu anhu ya fi su a cikin yabon manzon Allah ba za mu faɗa ba to amma dai da ya ce falaiti ura fi silkihim fa usallisu to mu bari anan in ka cire su to shi fa ya ce duk wani mai yabon manzon Allah an gaishe shi an jinjina masa amma ba da su nake takara ba ga abokan takara ta can ina so in zama na ukun su to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya zama wannan shine irin zaman mu shine abin da muke maimaitawa koda ka ga mu wata rana muna yin wani abu ba yabon manzon Allah ba salati ga manzon Allah ba wannan kasawa ce ta dan adam shi da adam ba zai iya dawoma akan hali daya ba shi yasa wa nuhujim mutawaran an sana'i nabiyina qusuran wa tawaran bil mada'i nu'linu to alhamdulillah ba zan ce komai ba saboda me cewa din yana nan mazaunin mu ya tara mutane masu albarka har ma ya zama wa fi na rijalun salihuna wa indana lil tsabi khatimun habu kanzam mutalsama wa fi na rijalun sabiqu minni to fi na rijalun sabiquna ga su maulana a ciki wa hatta atana dinu wal ilmu wa tuqa wallahi shukrun bin nabi muhattama wa qarsara fi yadul muslimuna wa indana a'immatu ilmin salihuna to ga su a wannan mazaunin akwai a'immatu ilmin salihuna kuma Allah ya hada mu da su takarruman ba dan cancanta ba takarruman alhamdulillah muna tare da maulana al-imam al-sheikh abubakar jagoran mu shehin mu a wannan mazauni mun gode wa Allah da Allah ya albarkace mu da halartar su kuma abinda zai bada mamaki nayi dukkan rashin ladabi to amma abinda ya sanya walakinnal kirama iza atawhum mujirun yastajiru fa huwa karimu
su karimai duk wanda yazo wajen su ba sa ganin munan ladabi shi ma sai su dauka karimi ne kawai haka halin su yake idza anta akramtal karim malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada rashin ladabin da nayi sai dazu karshen yamma na kira maulana nake fada masa da maganar diwani muna kuma roƙon halarta amma saboda karimai ne ba wani notice ba sai ga su sun zo Allah ya saka musu da alkhairi to amma da man ba mamaki bane irin mazaunan da suka dasa ne idan an gansa irin wannan wuri dan su zo su ga shukar da suka yi ta fito in ta fito taki ya isa in taki bai isa ba a ƙara in tana buƙatar ruwa a mata ban ruwa saboda mun ji dadi da halartar ku maulana Allah ya saka da alkhairi wannan mazaunin naku ne ku za ku yi ilka'i ku za ku jiyar da mu dadi a cikin firar masoyi ku za ku ja ruhin mu da sairi wannan diwanin na ƙarshe na Shehu Ibrahim Sairul Qalbi to ku yi sairi da zukatan mu lil Mustafa al-Hibb ila hadratir Rabbi maulana wal majalu ilaykum wa ladaykum maulana assalamu alaykum
wa alaykum assalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فضيلة الشيخ كما الإمام كما على أخف الله صاحب الهمة العالية ما دوغوكم أبن تفيا دان قوامي البركة واندقودي يوشي إذن كغنشي أتكنش أنن الله إكي shine dan uwa sayyidi munir wanda aka sani da ake cewa kozako alhamdulillah sunan gari ne katsina to alhamdulillah yan uwa ina mai matukan farin ciki kwarai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya nima akai man kyakkyawan zato na cewa ina cikin wannan da'ifa mai albarka wannan da'ifa da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoya maulanmu Ashefu Ahmad Tijani masoya maulanmu Ashefu Ibrahim Inyas da har Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya nima aka gayyato ni dan in zo in kwashi albarka in samu abinda ake samu ba dan in kawo wani abu ba yan uwa alal haqiqati wallahi alazim bani da abinda zan kawo anan sai dai abinda zan iba in tai da shi gida kaman yadda dan uwa kuka ji a bakin sa kyakkyawan zato ne kyakkyawan zato ne dama su ga muftin kyakkyawan zato to sai mu yi addu'a mu ce Allah ya sanya mu zama kaman yadda suka faɗa din haqiqatan wallahi alazimi ba wai danganin huska ba kuma ba danganin ku ba sai dai Ashash Malam Munir wallahi alazimi zan fadi wannan maganar ga sheda sai di man nasir tun Allah bai kawo mana su
anan ba sai diman nasir mun sha maganar nan da kai ko nake cewa kullum ina addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana mazaje gwaraje mu zo mu cika garin nan na Kaduna Road ba mu kadai za a bari kaman mayu ba kai kadai a gari ai maye ne mala kaga mutum shi kadai a gari bai son waye samu wani abin ga maye ne ai kuma babu manufa mai kyau ga sai diman nasir mun sha maganar nan ko ga dan uwa dadi mun sha maganar nan nace ni addu'a ta kullun Allah ya turo mana mazaji waɗanda za su zo mu cika garin nan dukan ba da misali da Kano in ce ka duba Kano rijalai nawa ne akai a lokaci guda ji irin maulamu Shehu Man Tijjani zangon bare bari shi kadai zaki hanya kadaya in ji maulamu Shehu Abdulrazzaq Kusa ce zaki hanya kadaya ka duba maulamu Shehu Mala Atiku Sanka ka duba maulamu Shehu Man Sani Kafinga siba waihin wannan zamanin kenan wanda maulamu Shehu Ibrahim yake cewa shi kadai Man Sani ya ishi duniya inda ilimin nahwu ne ce da za a shafi ilimin nahwu gaba daya Shehu Man Sani Kafinga da zai iya dawowa da shi kai ya taba tumbatsa wata ran yace wallahi albarkacin maulamu Shehu Ibrahim yace siba waihi malam amru da ake takama da shi shine karshe a ilimin nahwu da zai dawo yanzu yace wallahi zai karatu nahwu a hannunmu albarkan maulamu Shehu Ibrahim Shehu Man Sani Kafinga ga maulamu Shehu Malam Usman Alƙalansawi mai hula wanda ana karatu kaji irin ka duba wahalan muhtasar wanda idan za a yi muhtasar zaka ga Shehu Musho Malam Hassan ya ga mana wata rana yace ya je Makka to akwai wani malami wanda yayi Badrul Zawjaini akramakallah mutumin katsanane mutumin ingawa to da suka je can Makka Shehu Malam Hassan yace ya kamata mu je mu ziyarci bawan Allah nan yace mun je muka tarda ana karatu muka ce bari mu zanna a gama karatu ko sun zanna an gama littafi sai za a yi wani littafi sai suka ga shi wannan shehin yana jan hannun riga kaman wanda za a yi dambe Shehu Malam Hassan yace bai sani ba sai da yaji an dauko karatun mutasar ashe mutasar ne ake ma wannan shirin ana jan hannun riga kaman za a yi dambe to shi maulamu Shehu Malam Usman Alƙalansawi ya mai da mutasar ana karatun mutasar yana dinkin hula saboda yadda suka mai da shi kaman kai ne ka karanta fatiha yanzu duk cikin mu na wanda zai karanta fatiha ba zai tafakkuri ba cewa zai faduwa nuri to haka Shehu Malam mai hulai ke mutasar idan ana karatu da sauransu ka duba waɗannan rijalan a Kano kowane ɗaya daga cikinsu in ka je wurinsa zai nuna maka ya fi son ɗan uwansa wancan fiye da kansa in ka je wurin wannan zai nuna maka shi ma ya fi son wannan in ka je wurin wannan sai ka rasa cikinsu wa ya fi wani son wani ka duba lokacin da Shehu Malam Tijjani zangon bari bari ya yi wafati Shehu Malam Atiku saboda ƙimauta ya ce Allah haka za ka yi mana da ka ɗauki Malam Tijjani wa ka kawo mana makwafinsa to alhamdulillahi ba za mu tahi cikin wannan ba ina magana ne akan gode ma Allah da bayin Allah ire-iren su Shehu Malam Munir da Allah ya kawo mana wanda kullum muna addu'a kamin Allah ya kawo shi Allah ya kawo mana wani dan uwa mai diwani ko sirru diwan Shehu Malam Abdulrahman na Katsina nake ce mu Shehu Malam Nasiru nace kaga addu'ar mu Allah na ta karban addu'ar mu nace mu je zuwa ba su kare ba suna tafi don Allah don Allah malam Allah bai karbi addu'ar mu ba alhamdulillah da muka samu sayyidi ranar da naji labari wallahi akramakullah ban sani ba rannan muna su zaman suna na abul barakati ko ranan sunan gidana bayan sallar la'asar sai abokar shugaba sai kirawo Man Nasiru yace gashi sai Man Nasiru yake min bayani yace a irin wannan alheri Abubakar bai kira mu ya gaya mu ba yana ce amma Man Nasiru ku je ko mi kenan insha Allah daga baya mu ma mun zo akramakullah mun zo har kofar gida nan ni da Man Nasiru nan kofar gidan nan mun zo har kofar gida nace wannan ba za mu bari sai mu an biyo mu ba ina ce wannan alfaharin mu ne alfaharin mu ne bari mu zo mu nuna farin cikin mu wallahi alazim akramakallahu muna alfahari da ku zahiran wa batinan muna alfahari da ku akramakallahu zahiran wa batinan zahiran wa batinan zuwan ku wallahi ƙara tasharrufi ne gare mu wallahi alazim ƙara tasharrufi ne gare mu ba raguwa muka ba wallahi gaba muka in za akramakallahu ka duba wannan alheri duba wannan alheri da aka dasa ana dama wannan gidan ai man nasiru ya gaya man gidan da akwai wani sahibi na akramakumullahu shi ma gani kashe ne shehu ne ana ce mai Muhammadu Dangana akramakumullahu Muhammadu Dangana akan shehu ba abinda ba zai iya yi ba na barna indai akan shehu ne akramakumullahu shi ya bar gidan nan yana barin gidan nan man nasiru ya ce man ai gidan da Dangana nace alhamdulillah nace alhamdulillah 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 akramakumullahu wallahi alazimi muna alfahari da ku muna jin dadi kwarai da gaske akramakumullahu muna jin dadi kwarai akramakumullahu susan ma da na gan ku akramakumullahu ba ku san kaman muna da dan alaka da Ghana muna da alaka da Ghana akramakumullahu muna da alaka da Ghana kwarai ku akramakumullahu mu bakwai mahaifin mu ya haife mu a Ghana a Kumashi anan ungwaddo ka je kai maulidi akramakumullah muna da nisu bakwai da ya haifa a Katsina kamin ya tafi Ghana kuma mu kuma ya haife mu bakwai kaga abinda Allah ya mai bakwai a Katsina bakwai a Ghana haka akai akramakumullah eh anan kuma sai akramakumullah nan ungwosu Sheikh Abdul Wadud ai Sheikh Abdul Wadud akramakumullah kaman wa yake gare mu ai da gidan mu inda aka haife su da gidan su gidan mahaifin su gida uku ne ungon mu guda nan Abu Abu number 2 mu inda aka haife mu ana ce ma gidan gidan ti da fanu eh agaran kullu shi yasa da nan ku agaran kullu na ji dadi kwarai akwai wani dan yata shi kuma da mahaifiyarsa da Shehu Abdullahi mai Kano uba guda suke Abdul Hadi na kira shi ana ce maza maza da Allah ya je ya gaishe ku ce ina gaishe ku to lokacin baya garin kuma shi yace man wallahi baya garin kuma shi eh wallahi alazimi dan lokacin da kuka isa fadama ma maulidin sharubutu na aika da wani sahibi na Shamsu nace da Allah ya je ya ce ina gaishe ku har ma ya ba ku waya ma mu yi magana akramakumullahu ka san ku yi magana da man Nasiru kaman ni ma zan je to wani abu ne ya zo ni ya dan abin gannan ban samu zuwa ba eh wallahi alazimi akramakumullahu sosai kuwa to sai ya je wurin Sheikh Munir Ja'far ya kai mai waya muka gaisa sosai sannan aka ce ku kuna gidan can gidan Alhaji Ali Ghana ya nace ah to lalle lalle eh haka ne akramakallah haka akai haka akai akramakallah haka akai tabbas na tura akwai kannan mahaifiya da ma su biyu da Hajiya Maryama da Hajiya Zainab na tura su nace lalle su je su ziyarce ku su gaishe ku su ba ku waya sai mu yi magana su ma suka ce ayan kai ku gidan Alhaji Ali Ghana to sun yi niyan za su je to aiki su ne aiki nan gidan malam akan kuma shi malam akramakumullah shi chief imam shi kuma kaka yake gare ni eh saboda kanin kakata wadda ta haifi mahaifiyata kaninta ya auri diyar kanuwan chief imam wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya suna da yara uku shi yasa chief imam matsayin kaka yake a gunmu eh to akramakumullahu mun ji dadi kwarai kuma mun yi alfahari da zuwan ku wallahi alazim mun ji dadi kwarai mun yi alfahari akramakumullahu mun ji dadi kwarai mun yi alfahari Allah ya saka da alheri kuma kullun wallahi alazim akramakumullahu saboda akwai wasu nauye nauye da mu muke ganin akramakumullahu kun dauke mana wallahi alazim ko da yaushe na shiga abin gannan yanar gizo na ganku wallahi alazim sai na tsaya nayi addu'a sai na tsaya nayi addu'a nace Allah ya karfafe ku Allah ya karfafe ku Allah ya karfafe ku eh Allah ya karfafe ku eh Allah ya karfafe ku akramakumullahu Allah ya kara riko da hannunku kuma Allah ya ban mu tare Allah ya ban mu tare eh Allah ya ban mu tare albarkar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ban mu tare albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh akramakumullahu naji dadi kuma da wannan gayyata kwarai naji dadi kuma akramakumullahu kamar yadda ka faɗa a dazu wallahi alazimi shekaran jiya na gama maganar ka a zuciyata nace zan samu man Nasiru mu zo dai mu ƙara kawo ziyara dai ko mun same ku wallahi alazimi akramakumullahu sai ga kiranka yana ce Allahu akbar to alhamdulillah insha Allah Allah ya nufa mun fara zuwa mun abin gannan insha Allah rabbi insha Allah rabbi to ƴan uwa mu ce alhamdulillah abinda za a je daga bakin mu ba wani bakon abu bane, abu ne da an saba ji, an sha ji, kusan ma an haddace ma, ba wani bakon abu bane illa iyaka umarni ne kawai da aka yi mana na sai mun ce wani abun, to za mu faɗa abinda muka ji malumman suna faɗa, ba wani abu bane za a ji sabo daga bakin mu ba. Saboda haka duk abinda muka ji aka ji mun faɗa daidai, to lalle babu shakka wannan daga wurin mu ne, daga wurin su ne, abinda aka ji mun yi kuskure wannan kuma daga wurin mu ne. To alhamdulillah, kamar yadda Sayyidi ya fara bayani, diwanin Maulana Sheikh Ibrahim dai idan mutum yana da adalci, in har yana tsitsinta ko yana jin abinda ake faɗa a cikin diwani, to ya san lalle mai wannan littafiya ba ƙaramin mutum bane a hadaratar manzon Allah. A hadaran manzon Allah ya san ba ƙarami bane a hadaran manzon Allah. Maulana Sheikh Ibrahim, wani lokaci zan so in magana kan Shehu, ni sai in kasa ma sai in ce ma daga ina ma, saboda Shehu Baharul La Sahila Lahu ne. Teku ne wanda bai da gaba, ta ina zaka kama? Ta ina zaka kama, Maulana Sheikh Ibrahim? Ta ina zaka kama? Duk mutum mai adalci in ya duba diwanin Shehu, ya isa in har yana da rabon samun alheri ya sallama ma Shehu. Mutum mai adalci fa ya isa ya sallama ma Shehu. Akwai wani bawan Allah da ya duba diwani ya ga bai da abinda zai faɗa game da diwani, sai ce to alhamdulillah ya yabi annabi amma dai ya dan yabi kansa kuma. Akarfullah eh cikin malumman mu ne can katsina, Allah ya gafarta musu, ce ya yabi annabi amma kuma ya dai yabi kansa. To ka san mutane wasu abubuwa da dama yakan bace musu, Allah dai ya gafarta musu, To jama'a alhamdulillah, nikan so kamar yadda nake faɗa kullum, muna ƙara jan hankulan junanmu akan irin abubuwan da ke yawo yanzu a duniya na taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan duk inda na zanna wannan ɗan lokacin maganan da nake yawai ta yi kenan, na taɓa janabin manzon Allah. Abin gashi nan kullum wani lokaci nakan tambayi kaina, wai masu irin wannan maganganun, wai annabi ne ake gaya ma irin wannan maganan? Duk yadda da'iratul islami ɗin nan take da faɗi, a rasa inda za a kama a yi magana, a zakarar da mutane, a amfanar da mutane, sai abin da ya shafi janabin manzon Allah, wanda ba zai maka amfanin komai ba illa ya halakar da kai. Duk da'iratul islami ɗin nan, jiya na shiga Facebook nake jin wani malami yake magana, ya ce sun je wa'azi a Niger. To a cikin wa'azin bayan sun gama ana tambayoyi, sai wata mata sai ta ɗaga hannu take tambaya, take cewa mallam naji kana maganan wai wani wanka, idan mutum ya sadu da mijinsa, to wani irin wanka ne wannan, banda dai wanka da aka saba aka sani na soso da sabulu? Sai ce subhanallah, yace bai wa Allah akwai wankan janaba. Tace me ake ce ma wankan janaba? Ita ba ta taba sanin shi ba, kuma musulma mallam. Sai tambaye ta ce dan Allah bai wa Allah, ƴaƴan ki nawa kuma shekarun ki nawa da aure? Tace tana da shekara 28 da aure, amma bata taba sanin menene wankan janaba ba. To kaga ire-iren waɗannan bayin Allah, ire-iren wannan karatuttukan ya kamata masu taba irin wani abin da bai shafe su ba, wanda ba zai amfanar da kai ba sai dai halakar da kai, yanzu wani amfani ke cikin taba janabin manzon Allah? Ka rika nuna wa mutane manzalla kaza ne, ba kaza bane, ba kaza bane, ba kaza bane, wani alfanu ke ciki? Don Allah jama'a, wani alfanu ke ciki? wani alfanu ke ciki al-imamu Suyuti ya kawo a cikin wani littafin sa mu'tarakul aqran fi ijaz al-qur'an ya kawo wata kissa ya kawo ta magana akwai nubawan Allah ana ce mai ibn al-asmar to ibn al-asmar din nan yadda yazo da bayanin kusan kaman balidi ne kaman badili ne cikin abdal da ake cewa nau'i na auliya din nan abdal to badili ne wata rana ya je wani masallaci a Iskandariya a Diman Iskandariya Misra akwai wani masallaci to masallacin an ce akwai kabarin wani ba annabi ne sai aka gina masallaci sai ya zama kabarin yana bayan masallacin sai ya ce bari ya je ya ziyarci wannan masallacin a matsayin ya ziyarci wannan ba annabin to yana shiga ka san karama ta waliyai yana shiga malam sai Allah ya mai kashafi sai ya ga wannan ba annabin da aka binne a cikin wannan masallaci ya dace kuma lokacin dab da lokacin sallah sai ba annabin yace mai taqaddam fasalli bina taqaddam fasalli bina shiga ka ba mu sallah ba annabin ke ce ma wannan waliyin na zamanin annabi shiga ka ba mu sallah igaba ka ba mu sallah sai wannan badilin yace a ina ya zan shiga gaban ku kana annabi daga cikin annabawan Allah ka san abinda wannan ba annabin ya gaya ma wannan waliyin sai ce taqaddam fasalli bina sai shi wannan waliyin yace agramakullah kai ka shiga ka ba mu sallah ni zan bi ka me fito bakin wannan ba annabin sai ce mai innaka min ummati nabiyyin la yambagi lana taqaddumu amamahu kai dinnan kana cikin al'umman annabin da mu annabawa bai kamata mu shiga gaban sa ba ana fahimta maganar nan wai ma'ana kaga ba wai annabi ba fa ba manzon Allah ba ba ɗaya daga cikin ashabatul kiram ba wani malami cikin al'umman manzon Allah wannan ba annabin yace kana cikin al'umman annabin da mu annabawa bai kamata mu shiga gaban sa ba saboda tunda kana cikin al'umman sa ni din nan da nake ba annabi ba zan shiga gaban ka ba ina ga manzon Allah sai wannan waliyin sai zai mai magiya da manzon Allah kamin shi wannan waliyin ya faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba annabin sai ya sauri ya zo da bakin shi ya kanga wurin bakin wannan waliyin kaman wanda zai sumbance shi yace mai ma haza yace naji zaka kira sunan annabi ne yace bai kamata sunan iskan kiran sunan annabi ya fita banza ba sai dai a cikin baki na an fahimci maganar nan sunan annabi fa wannan ba annabin ba waliyin ba ba annabin yake cewa kiran harafin sunan manzon Allah da zaka kira ba zai tai a iska banza ba sai dai ya shiga cikin baki na ya shiga cikin ciki na dan Allah ba girmama annabi bane wannan suna kenan fa na manzon Allah aka kira fa suna kenan fa ba annabi ne dan uwansa dan Allah jama'a ina ga kuma mu ina ga mu da muke sakin baki ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yabo maganganu waɗanda ba su dace ba a cikin diwanin nan da muke karantawa yanzu mun wuto wani baiti da maulana Sheikh Ibrahim yake cewa fa afdalu halqillahi taha muhammadun wa halali aslabil ladina qad aslamu haka maulana Sheikh Ibrahim yace fa afdalu halqillahi taha muhammadun ai muna ji muna shi shiga media muna jin irin maganganun da ke yawo na kan magana akan iyayen manzon Allah ko irin maganganun da ake kwasa ake yaba masu yanzu dan Allah mutun ya tsaya yayi magana kan iyayen manzon Allah amfanin me zaka samu a ciki amfanin me zaka samu a ciki ga nasosa na alqur'ani ga hadisai barkatai da suka tabbatar da iyayen manzon Allah ga makamin su ga matsayin su ina ka samu bayani ko karatu na cewa iyayen manzon Allah wai sun mutu ba a bakin sa har kwanakin baya ma wani shaki ya wallafa wani littafi wai ya tabbatar wa duniya cewa wai iyayen manzon Allah wai suna wuta ko ko ba ku ji shi ba jala jalingo ko to wannan littafi babu shakka sahifar sa ce ta zuwa wuta babu shakka wannan littafi sahifar sa ce ta zuwa wuta takaddasa fa amma man yuti kitabahu bi yaminihi fa sawfa mi yuhasabu hisaban yasira wa amma man yuti kitabahu bi shimalihi wannan littafin da ya wallafa na tabbatar wa duniya cewa iyayen manzon Allah ga inda za su babu shakka wannan littafin sahifar sa kenan zuwa wuta alhamdulillah mun ji dadi kwarai a cikin malumma waɗanda suke irin wannan layin nasu guda an samu malumma da dama sun mashi raddi akwai malumma da dama sun mai raddi akwai wani malami a Sokoto ya mai raddi musamman yace mu bamu yadda ba da wannan karatun cewa iyayen manzon Allah suna wuta ba yace amfanin me ke ciki yace bamu yadda ba ayoyin alqur'ani hadisai ga sunan waɗanda suka tabbatar da muƙamin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai alqur'ani yana cewa wa ma kunna mu'azzibina ko hatta nab'atha rasulan ba za mu azabtar da wani ba sai mun aiko mashi manzo wani manzo aka aiko iyayen manzon Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba mu kasance za mu yi ma wani azaba ba sai mun aiko mai manzo wani manzo aka aiko musu suka kibin sa da har Allah zai sanya su ta jama'a ko aiko musu wani manzo ba wani manzon da aka aiko musu to ina ka samu illa iyaka wani hadisi ne suke kafa hujja da shi wai hadisin yana cikin sahihu muslimin ko wai hadisin wani bawan Allah ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai aina abi Allah ce mai abuka fin nari yace wa aina abuka yace mai abi wa abuka fin nari subhanallah ai malumma sun yi bayani kan wannan hadisan ai al imam as-suyuti a cikin littafin sa al-hawi lil fatawi yayi bayani ya warware yayi bayanin wannan hadisin yace shi wanda aka samu wannan hadisin gurin sa Hammadu ibn Salama yana da wani rabibi kuma Hammadu bin Salama ya tsufa tsufan da ya kai sai sanya Buhari ma bai taba ruwaitan hadisin sa ba malaman hadisai da dama ma ba su karban ma hadisin sa saboda ya hadisin saboda yana ya samu da'aful hibzi raunin hadda ya samu wannan kuma wannan yaron nashi agolan an ce yayi mai abin danganta da sisi da dama yakan shiga maktabar sa ya dauki littattafan sa wadanda yake rubuta hadisai ya ƙara abubuwan da ya ga dama a ciki al-imamu suyudi yayi bayanin nan to je kama a kaddara ma ya ce abi wa abuka shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu lahabin ba baban shi bane na'am jama'a abu lahabin baban shi ne ko ba wai zamu yi magana kan abu talibin ba dan abu talibin kada an dan aljanna ne ya ishe ka hadisin buhari ya ishe ka hadisin buhari laula ana lakana fi darki lasfal minan nari wannan kawai ya ishe ka laula ana ba magana zamu yi kan abu dalibin ba dan abu dalibin babu shakka shi wannan ya tsira wannan soyayya da ya nuna manzon Allah tsawon shekaru da dama abu lahabin da ya nuna soyayya manzon Allah ta nawa da ya nuna wannan soyayya ta sakan nawa ya wuce minti daya da aka fi manzon Allah baiwarsa soyayya ba ko tazo tai mai tace matar kanin kafaf ta haihu fa me aka samu an samu ɗa namiji farin cikin an haifi manzon Allah yace ya yanta ta ko ba haka akai ba bayan ya mutu dan uwan shi Sayyidun Al-Abbas yayi mafarki da shi ya ganshi har yake tambayar sa hadisin nan shi ma yana nan cikin Buhari har yake ga mai cewa ce kai dan uwa wallahi bayan mutuwa ban gamu da wani alheri ba illa anni durranan litinin akan fidda ni daga cikin wannan wuta akan nikan tsotsi madara daga dan yatsana durranan litinin ta duniya kuma koda alkiyama ila abadil abadi daidai da wannan lokacin irin ayyamud duniya in ya juyo sai an fitar da shi wannan abadil abadi haka Allah zai masa ba wai ila inqida'id dunya bane abadil abadi haka Allah zai masa murnar da ya ta mintoci kadan to ina abu dalibin shekara nawa yana rike da manzon Allah wace irin hidima ce bai manzon Allah ba shi yasa ba magana sa za a yi ba ga mutumin da ya murna da manzon Allah ta minti daya murnar ta ja mai hutu na awa 24 a kowane sati ana fitar da shi daga wuta yana samun hutu na awa 24 shine Abu Lahab to jama'a Abu Lahab ba baban sa bane in ma riwayar ta tabbata abi wa abuka to yana nufin Abu Lahab saboda a wurin larabawa ko in ce a larabci kalman al'abu tana daukan baba wanda ya haife ka tana daukan kanin babanka tana daukan wan babanka jama'a ko mu a Hausance yaya kanin babanka ba babanka bane wan babanka ba babanka bane to alqur'ani ya tabbata alqur'ani ya kirawo kaka ma baba alqur'ani ya kirawo kaka ma baba kuma ya kirawo wan baba baba alqur'ani kenan kalman al'abu kalman alwalidu ita ce ba ta daukan wani mahaifi sai mahaifi wanda ya haife ka na tsatso shine kalman alwalid shin annabi yayi amfani da kalman walid ne ko kalman al'abu in ma riwayar ta inganta kalman al'abu ne yayi amfani da shi am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qaluna abudu me ilahaka wa ilaha abaika sai ce me ibrahima wa me wa isma'ila wa me wa ishaqa wa yaquba wa yaquba annabi yaqub wa haife shi annabi ishaq ko amma gashi Allah ya kirawo annabi isma'ila babansa annabi ibrahim da annabi yaquba ya suke ne kaka ne da jika ko annabi ibrahim ai kaka yake ga annabi yaquba ko gashi qur'ani ya kirawo shi baban yaqubu qur'ani kenan ya kirawo shi baban yaqubu in ka duba wurin maganan annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa isqala ibrahim li abihi sai ya ce me azara hadaful bayani ne ya gama magana ba babansa bane inda babansa ne na tsatso da yace li abihi ba zai kawo wata magana ba an san baban ne suratu yusufa izqala yusufu lime ya ce yusuf yaquba bai fada ba izqala yusufu li abihi bai ce yaquba ba izqala yusufu li abihi kawai saboda yaquban shine babansa saboda haka ba wani bukatuwan sai an fayyace amma wancin da yake ba babansa bane wa izqala ibrahimu li abihi azara da yake ba baban mahaifi Allah ke nihi ya azaran ne shi sanya sai a tafi na bayani a gane ga baban da yake nufi saboda ka in ma aka kaddara wannan hadisin ingantacce ne ba babansa yake nufi ba ballantana ma wannan hadisin babu shi abinda ya tabbata na wannan hadisin fahaisuma da zai tafi yaga mutumin yana cikin bakin ciki manzo Allah yace mai ya dawo fahaisuma mararta bi qabri mushrikin fabashshirhu bin nari har ya tafi yana cewa manzo Allah ya kallafa mai aiki ko wannan kenan to wannan hadisin ne ake dauka ake kan hujjar shi ba a duban ta wasu akwai hadisai da dama ai da suka nuna suka tabbatar da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ma shugabannin kowace al'umma a kowane lokaci a kowane karni suka aka same su idan ka je wannan littafin al-bidayatu wan nihayah ta ibnu kasir kaga ibnu kasir ne almajirin dan taymiya ne dan izala ne amma a cikin littafin sa al-bidayatu wan nihayah ya kawo kissan musuluntan sawad ibn qarib lokacin da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta yayi wata waka gaban manzon Allah kuma mu mun san manzon Allah la yaskutu an batilin haka ne ko duk abin da yake barna ne manzon Allah zai shiru duk abin da yake na barna ne manzon Allah zai shiru gyara ko yaya yake in akwai abin gyara manzon Allah zai gyara bari mu bada misali lokacin da wannan yazo ka Abu ibn Zuhair wanda ya taba sakin baki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya banzatar da jinin sa daga karshe dai da dan uwansa Bujair ya bashi shawara ga yadda zai yi haire zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi maske yazo gun manzon Allah ba ya zo yace manzon Allah yace ya rasulullahi labari ya taddani ka banzatar da jinin ka Abu ibn Zuhair ai manzon Allah ya san ko wane ne shi sai ce haka ne ce ya rasulullahi walau ataka ta'iban koda yazo maka yana mai tuba manzon Allah yace in yazo yana mai tuba Allah ya karbi tuban sa shikenan ya fara waka banat su'adu ko muna da labarin mun san banat su'adu fa qalbil yawma har zuwa karshe da ya kawo inda yake cewa umbi'tu anna rasulullahi awadani wal afu inna rasulullahi ma'mulu nake cewa innar rasul la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi ne asalin waƙarsa min suyufil hindi manzo Allah muhannadun min suyufil hindi irin kiran takobin mutanen indiya ne abinda ya fada kenan manzo Allah take mai gyara yace a ni ba kiran mutanen indiya bane kace min suyufil lahi manzo Allah ya kira alhindi din yasa Allahi a wurin muhannadun min suyufil lahi shin sa duk wanda yake karantawa kaga min suyufil lahi gyaran manzon Allah ne lokacin da sayyidatuna Aisha a cikin sahabbai akwai wani wanda ya samu karuwa sayyidatuna Aisha ta je gidan a matsayin barka da ta dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata to me aka zo mana da shi daga gidan suna shine take cewa ai da naje ce musu nayi sai ta fara waka atai nakum fahay yauna nuhayyikum falau lal ajawatu sauda lama kunna biwadikum sai manzon Allah yace a Aisha kake ce falau lal ajawatu sauda ki ce falau la ta'atur rahmani ai kin je musu ne zumunci don Allah ba bakin dabino ajawaye kai ki ba ba yadda za a yi ai wani kuskure manzon Allah sai ya gyara kaga falau lal ajawatu sauda shi ita ta kawo manzon Allah sai ya kira al ajawatu sauda sai ce kice falau la da'atur rahmani ba dan bin Allah ba saboda haka duk abinda za a yi na kuskure manzon Allah la yaskutu an batile saboda wala yahafu fillahi law mutla'imin wannan bawan Allah sawad ibn qarib da ya musulunta sai ya fara waka tana nan cikin albidayatu wan nihaya ta ibnu kasir fa ashhadu anna allah la rabba ghayruhu wa annaka ma'munun ala kulli ga'ibi wa annaka adnal mursalin wasilatan ila allah ibn al akramin al ataibi abinda nake so in kawo kenan a gaban manzon Allah an tabbatar mai da iyayensa a duk karni a duk zamani sun fi kowa فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مامون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يبنى الأكرمين أقبل النبي يا ونو ماك أبقى يكي جاو النبي يبنى الأكرمين يا كي تنكي يا وند سكة كوا جرمان أسلي مرك الورادة يد نسي يكي زوا كرنان كراتويكي يبنى الأكرمين الأكرمون afadu taflini ne in kace karimun kace akram karimun mai girma akram mafi girma da wannan sigar ya gaya wa annabi fa malamai suka shari suka ce ya yana abinda yake ni yana nuna cewa ashe dukkan karni tun daga annabi adamu kamar yadda sayyiduna Abbas kuma ya tabbatar a cikin wannan waƙar tasa min qabla hatibta fi zilali wa fiko mustawdaina haisu yusaful waraqu kaga ita ma wannan gaban annabi akai kamar yadda ya tabbatar to yana nuna cewa ashe duk ƙarni iyayen manzon Allah sun fi kowa kamar yadda maulana shi Ibrahim ya faɗa wa halal li aslabil ladina qad aslamu wannan qad aslamu din nan ai fassara ai ayat qur'ani ce shehu ya fassara huwa allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi me dankin annabi saboda ana so a kore wai kada a samu wata aya ta alqur'ani wanda za ta nuna cewa iyayen manzon Allah gaba ɗayan su mummunai ne sai a rika fassara wai yana ganin lokacin da kake jujjuyawa tare da masallata a ƙarya ne malam wannan ƙarya ne ba haka Allah ke nufi ba wata qallubaka fi sajidina qur'ani zai warware wannan shin fi sajidina dinnan tare da masallata ne koko cikin sifa Allah ya ce fa duk inda Allah yake maganan sallah tare da wani ma Allah yake kawowa kuma qur'ani shi zai raba gaddama ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi sai ce me warka i sai ce me madalla cewa yayi warka i firraki ina aha inda nan abinda Allah ke nufi kenan tare da abokanka masallata da sai ce huwa allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka ma as-sajidina da haka Allah zai ce sai ce fi sajidina ga yacin kuma warka u ma ar-raki'ina falyusallu ma'aka ko ya ce fika in kaje cikin alqur'ani in dai sallah ne tare da zaka ga ma Allah zai kawo to alhamdulillah wanda yafi kowa sanin alqur'ani wanda manzon Allah yayi ma addu'a yace Allahumma allimhu al-ilma Allahumma allimhu al-kitaba wal hikmata Abdullah ibn Abbas yana daya daga cikin wadanda suka fassara wannan aya da cewa abinda Allah ke nufi wato iyayensa tun daga annabi Adamu kaman yadda wani hadisi ya nuna har zuwa mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkanin su sajiduna ne kaman yadda shehu ya tabbatar qadaslamu wa halal li aslabil ladina qadaslamu manzon Allah ya rika sauka a tsatsan wadanda gaba ɗayan su musulmai ne gaba ɗayan su musulmai ne wallazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidina haka Abdullah ibn Abbas ya fassara a cikin tsatsan masallata dukkanin su gaba ɗaya to kaga nan Sa'ad ibn Qarib ibn al-Akramina kuna fahimtar maganar nan jama'a ibn al-Akramina ya kai dan iyaye waɗanda suka fi kowa girman asali kuma al-aqaib ma shi ma sai ya kawo shi af'alut taflili tayyib ne waɗanda suka fi kowa girman asali kuma waɗanda suka fi kowa tsarki dan Allah dan annabi tsarkaken mutum ne Allah zai dauka ya sanya wuta innamal mushrikuna inna sharra dawab inda Allahil ladina me haba mala wannan kenan fa yana nan a cikin littafin su al-bidaya wa an-nihaya gashi an tabbatar wa annabi iyayensa gaba ɗayan su musulmai ne bari mu koma wacce ruwayan da al-Imam Hakim ya ruwaito a cikin Mustadrak nashi wannan ta min qabla hatibta fi zilali wa fi wanda maulana Sheikh Ibrahim ma ya kawo ta a cikin wannan littafin Nujumul Huda ko fi kauni nabiyina sallallahu alaihi wasallam afdala man da'a ila Allah wahda lokacin da aka dawo daga yakin Tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanne tare da sahabbai yayi wata magana yake cewa lamma khalaqa Allahu Adama ahabbadani Allahu ila al-ardi fi sulbihi ana fahimta maganar nan lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu sai Allah ya sauko da ni ahabbadani Allahu amma a zahiri jama'a ko zahirin qur'ani me wa aka saukar a doran kasa wa aka saukar kuce annabi Adamu a zahiri shi aka saukar to amma dan me manzo Allah yace ni aka saukar ahbadanillahu ila al-ard fi sulbihi saboda manzo Allah shine makasudin Allah shine makasudin Allah da rayuwa a doran kasa ba wani Allah ke nufi ba shine dan Allah yake ga malaiku inni ja'ilun fil ardi me yace khalifatan ni ko rishin karatu ne ke damun su ko menene ni ban sani ba ba zan na wurin mutanen kirki bane koko hasada ce da adawa Allahu alamu inni ja'ilun firalli khalifatan shi yasa Allah ya kawo maganan nikira zan kawo wani khalifa na daban a doran kasa in aji hakikatan ba annabi adamu Allah ke nufi ba annabi adamu kamar yadda sayyidina ali ya fassara waccan aya da shi har zuwa annabi isa sun zo ne irhasan sun zo ne su tarbi manzon Allah su sanar cewa annabin annabawa yana tafe kamar yadda waccan aya ta nuna wa iza kaza Allahu misaqa annabiyina ko lama atainakum min kitabin wahyi kimatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabi wa latansurunna qala a aqarrartum wa akhastum ala zalikum isri qalu me qala fashhadu wa ana ma'akum minan me sayyidina ali ya fassara ayan nan yace wannan ayar tana nuna duk zuwan annabawa gaba ɗayan su sun zo ne irhasan su sanar cewa manzon Allah annabin annabawa yana tafi to hakikanin lamari manzon Allah shine makasudin Allah a doran kasa shi san ya manzon Allah nan ya bayyana a wannan hadisin yake cewa lamma ahbadanillahu bai ce lamma ahbadallahu adama ba lamma ahbadanillahu ila lardi lamma halakallahu adama ahbadanillahu ila lardi fi sulbihi sai yace wa humiltu fi safinati fi sulbi nuhin wa quziftu fi nari fi sulbi ibrahima summa lam yazal yanquluni min al aslab al tahirati ila al arham al zakiyati hatta tahaitu wata ruwayan hatta akhrajani Allahu min bayni abawayya lam yaltaqiya ala safahin qad wannan hadisin ya kore komai ai yayin da Allah tabaraka wa taala ya halicci annabi Adamu Allah tabaraka wa taala ya sauko da ni zuwa doran kasa a cikin tsatsan annabi Adamu sannan aka dauke ni a cikin komin annabi Nuhu ina cikin tsatsan sa sannan aka jefa ni a cikin wuta ina cikin tsatsan annabi Ibrahim wannan maganan akwai karatu cikin ta ko wannan hadisin akwai karatu sosai a ciki akwai karatu zahiri mu dai mun san wanda aka jefa a cikin wuta wane ne annabi Ibrahim wanda aka dauka a cikin kwami kuma wane ne annabi Nuhu da jama'arsa ko manzo Allah yace shine aka dauka amma yana cikin tsatsan annabi Nuhu wannan martaba girman annabi ne ba duniyar manzo Allah ne annabi yake so wani karatu ne yake so ya nuna mana cewa makasudin Allah shine ba wani ba to yana gama wannan magana sai baffan sa sayyiduna Abbas sai ya daga hannu manzo Allah ya mai izini ya magana yake cewa ya rasulullahi inni uhibbu an amdahak kai man izini ina so in yabe ka me annabi yace mai kul ya ammu la yafudda Allahu faka ka fada Allah ya kiyaye hakoranka kul la yafudda Allahu faka Allah ya kiyaye hakoranka to nan ne wannan hadisin ne da manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna